أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi tasirin jagoranci da kuma malami a cikin al'amarin gyaran ruhi da kuma tsarkake zuciya, hakanan kuma da kyautata ɗabi'u. Insha Allah cikin wannan darasi ma zai kasance ƙarasawa a cikin wannan maudu'in. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu ya mana jagora a cikin lamarinmu. Cikin darasin da ya gabata mun yi bayanin sashen ayoyi na Al-Qur'ani masu girma da ma hadisan musulunci, riwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ma iyalan gidansa tsarkaka, inda muka ga muhimmancin jagoranci da kuma irin tasirin da yake da shi cikin al'amarin gyara ruhi da kuma tarbiyantar da zuciya. Yanzu ma za mu ƙara bayyana sashen riwayoyi na musulunci wanda suke bayyana kuma suke tabbatar da wannan haƙiƙa. Daga ciki muna da hadisi wanda ya zo daga Imam Sadiq alaihi salam أنه قال لجابر الجؤفي رحمة الله عليه ينا تشيما جابر الجؤفي وتن إمام الصادق عليه السلام كنا إكي تشيما سا إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك فإن كان يحب أحلى طاعة الله ويبغض أحلى معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أحلى طاعة الله ويحب أحلى معصيته فليس فيك خير والله يبغضك والمرء مع من أحب. وانا حديث يازو أتشكو أصول الكافي مجلد نبيو شاهي نتريد شرندا شدا. Kenan idan muka yi ta'ammuli muka yi tadabburi cikin wannan hadisin, zai iya nuna mana muhimmancin jagoranci da kuma son jagorori na addini da ma son bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta, da irin tasirin da yake da shi a janibin tarbiyantar da ruhi da tarbiyantar da zuciya, hakanan kuma da kyautata ɗabi'u. Imam Sadiq alaihi salam yana bayyana ma Jabir al-Ju'fi wannan hakika, yana ce masa idan kana son kasancewa kai mutun ne wanda yake tattare da alkhairi, wato kai mutunin kwarai ne, to yana buƙatan kai nazari a cikin izuwa ga zuciyanka, kai nazari cikin zuciyanka, ka bincika zuciyanka, ka jarrabe zuciyanka ka gani. Idan zuciyanka ya kasance yana son ma'abuta da'a ga Allah subhanahu wataala, kuma yana kiyayya ga ma'abuta sabon Allah subhanahu wataala, to alkhairi na tare da kai, wannan kuma ya tabbatar cewa Allah ta'ala yana son ka. Idan kuma ka kasance ka bincika zuciyanka sai kaga cewa zuciyanka yana kiyayya da ma'abuta bin Allah subhanahu wata'ala, hakanan kuma yana soyayya da ma'abuta sabon Allah subhanahu wa ta'ala, to fa laysa fika khair, babu wani alkhairi tare da kai. Wallahu yubghiduk, Allah ta'ala yana kiyya da kai, Allah yana hushi da kai. Saboda mi? Saboda wal mar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da wanda yake so. Kenan idan mun yi tunani kun muka yi tadabburi sosai cikin wannan hadisin, za mu ga yana ɗauke da haƙa'iq masu muhimmancin gaske cikin maudu'in da muke magana. Saboda mi? Saboda so da kuma miƙa wilaya ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta yana da matukan tasiri a cikin al'amarin gyara zuciya da kuma tarbiyantar da zuciya. Idan mutum ya shiga wannan majal din, idan mutum ya shiga wannan fage na kokarin gyara zuciya da kuma tarbiyantar da zuciya da kuma kyautata ɗabi'u, mutum zai ga cewa yana buƙatan ya sani zuwa ga wace marhala ce ya kai. Ya kai marhala wanda ya kasance daga cikin ma'abuta alkhairi, ko kuwa ya kai marhala wanda zai kasance daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake so, ko kuwa dewa daga cikin mu suna tambayan kansu ire-iren waɗannan tambayoyi din. Wani lokaci za ga cewa mutum yana tambaya, yana ganin cewa yana yawaita sallah, yana yawaita azumi, yana yawaita zakka, haji da sauransu. Yana ganin kanshi zahiran yana daga cikin ma'abuta addini masu iltizami da addini. Amma yana samun shakku a cikin zuciyarsa, hanya wannan aikin da yake yana yi yana ga samun karbuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala, ko kuwa hanya har yanzu yana daga cikin ma'abuta alkhairi, ko kuwa yakan tambayan kanshi. To cikin wannan hadisi idan muka yi tadabburi za mu iya samun ansan irin wannan tambaya ga waɗanda suke irin wannan tambayoyi. Shine Imam Sadiq alaihi salam yake nuna cewa in kana son ka fahimci haka, to al'amari ne sa sauka shine zaka bincike zuciyanka, kai nazari a cikin zuciyanka ka gani. Idan kai ka kasance kana son bayan Allah subhanahu wata'ala managarta, kana kin makiya Allah subhanahu wata'ala masu mummuna aiki, to lalle alkhairi yana tattare da kai, kuma Allah subhanahu wata'ala yana son ka. Idan ya kasance kuma akasin haka ne, wato ya kasance cikin zuciyanka akwai kiyayya da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta, akwai soyayya da miyagun mutane ma'abuta sabon Allah subhanahu wata'ala, to babu wani alkhairi tare da kai. Sannan Allah subhanahu wata'ala yana hushi da kai. Saboda me? Saboda mutum yana tare da wanda yake so. Watan kenan idan ka kasance kana son bayan Allah subhanahu wata'ala managarta, kana tare da su. Idan ka kasance kana kin makiya Allah subhanahu wata'ala, baka tare da su. Hakanan akasin hakanan, idan ka kasance kana son miyagun mutane, to kana tare da su. Idan ya kasance kana kin mutanen ƙwarai, to baka tare da su. Kinan wannan hadisin yana dauke da ma'anoni sosan gaske masu tarin muhimmanci, wanda za mu dauke su matsayin ma'auni wurin fahimtar a wani mustawa ne muke, a wani marhala ne muke cikin al'amarin gyaran zuciyarmu da kuma tarbiyantar da zuciyarmu da kuma kyautata ɗabi'unmu. Kinan wannan wani makami ne, ko kuma in ce wani mabudi ne na fahimtar hanyoyi waɗanda za su baka daman ka gane a wani matsayi ne kake a lokacin da kake kokarin ganin cewa ka tarbiyantar da kanka, gyara kanka. Lokaci guda kuma yana nuna mana muhimmancin san bayan Allah subhanahu wata'ala managarta da kuma kin makiya Allah subhanahu wata'ala. Wannan hadisin ma shi ma yana shiga cikin jerin hadisan da muka ambata wanda suka gabata dangane da abin da ya shafi wilaya da kuma bara'a da kuma tasirinsu a cikin al'amarin gyaran zuciya da kuma tarbiyantar da zuciya. Idan ka riƙe jagorori managarta kana son su, kana ƙoƙarin koyi da su, tabbas za ka kasance tare da su. Haka ne idan ka rike jagorori na banza kana tare da su, tabbas za ka kasance tare da su. Kenan wannan al'amari yana buƙatar ya zamanto mutum yayi tunani, ya lura, yayi duk ya kiyaye su san gaske cikin wannan amaliya din. Kada ya kasance mutum ya bata aikin shi bai sani ba. Don ka kasance kana yawaita ayyuka na addinin musulunci, kana yawan ayyuka na alkhairi, amma kuma kana son miyagun mutane, kana son fasikai, kana son azzalumai, kana son fajirai, wannan baya da wani kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk ayyukan da kake na alkhairi za ka kasance ne tare da shi, saboda mutum yana tare da wanda yake so. Amma in ya kasance ayyukanka suna da kyawu, kai iltizami da ayyuka na musulunci, kai iltizami da nagartan ayyuka, kuma ya kasance kana son bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta, kana kin makiya Allah subhanahu wa ta'ala, to aikinka karbabe ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Alkhairi na tare da kai, kai mu abucin alkhairi ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka. Wannan kenan babban matsayi ne, babban daraja ne da mutum zai iya samu a cikin wannan al'amarin. Ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka. Dewa suna son Allah subhanahu wa ta'ala, kuma suna son a ce Allah ta'ala yana son su, amma tana yawa sun kuskure ma hanyar da za a bi Allah subhanahu wa ta'ala ya so mutum. Ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai bi Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi, shine kasance yana soyayya da bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta, sannan ya zamanto yana kiyaya da makiya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinan lazim ne ya zamanto mun iltifati wannan janibi. Hakanan muna da hadisi shi ma an ruwaito daga Imam al-Baqir alayhi salam, shi ma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salam yana bayyana wannan al'amari, yana cewa waddul mu'min lil mu'min fillah min a'zami shu'abil iman ala wa man ahabba fillah wa abghada fillah وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. wannan hadisi ya zo cikin Biharul Anwar cikin mujalladi na 66 shahi na 240 hadisi na 14. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana cikin wannan al'amari, cikin wannan hadisi wanda Imam al-Baqir alaihi salam ya rawaito, yana cewa san mumini ga mumini saboda Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin manya-manyan bangarori na imani. Wato imani bangare-bangare ne, kashi-kashi ne, janibi-janibi ne, mustawa-mustawa ne. Ya zamanto mumini yana son dan uwan shi mumini saboda Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin manya-manyan darajoji da kuma rahil na imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ku saurara, duk wanda ya so wani saboda Allah, kuma ya kishi saboda Allah, kuma ya bada saboda Allah, kuma ya hani saboda Allah, ma'ana ya hana saboda Allah, to lalle wannan mutum yana daga cikin tsarkakakkun bayi na Allah subhanahu wata'ala. Kenan wannan mi'yari ma'auni a nan wurin shine me? Shine ya kasance kana son waɗanda Allah ta'ala yake so, kana da Allah ta'ala yake ki, in ma za ka bada ne kana bada ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a ba, in ma za ka yi hani ne za ka hana ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai so a ba. In kai haka ka samu kanka cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakku, maudu'in da muke magana a kansa shine tarbiyyar zuciya da kuma tsarkake zuciya da kuma kyautata ɗabi'u ta hanyar koyi da bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta, ko kuma riko da bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta, a babban mustawa wanda za a samu daga cikin wannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta su ne annabawa, manzanni da kuma wasiyansu. Sai kuma marhala mai biyo masa malamai kenan wanda suka yi riko da su, wanda suke aiki da iliminsu, ma'abuta tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka kenan duk lokacin da mutum yayi wannan abin zai samu tsarkin zuciya, zai samu tsarkakan zuciya, zuciyar shi zai gyaru, ruhin shi zai gyaru, dabi'un shi za su gyaru saboda mi, saboda ya riko da bayan Allah subhanahu wataala managarta. Wannan kenan yana nuna mana muhimmancin riko da bayan Allah subhanahu wataala a matsayin abin koyi cikin al'amarin tarbiyantar da zuciya da kuma gyara zuciya da kuma kyauta dabi'u. Wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.